بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا هدوء أولا يمتي ترانا الله دي يومنا بيرني فوشدا شدا قوتا المحرم هجرة من الله صلى الله عليه وسلم shekara 1448 wanda ya daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2026. Mun hada a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy da ke unguwar Dosa cikin garin Kaduna domin ci gaba da daurar littafin tafsir suratul Fatiha. Muna karkashin gaban fawaidil ayat wa balagatiha, fa'idojin da za mu samu a cikin ayoyin wannan sura ta Fatiha da kuma balaga da ke ciki na azancin magana da zance na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma muna gabata muna shafi na 61 ne ko? Za mu tashi aya ta 6 wanda karkashinta fadin Allah ta'ala da ya ce fi qawlihi ta'ala siratal ladina an'amta alaihim, darasi na 12. Wannan shine darasi na 12, daidai ne ko? Na'am. Malai ya ce qaulihi, fadin Allah madaukin sarki da ya ce siratal ladina an'amta alaihim, ta farkin waɗanda kai ni'ima a gare su. Idan mun fahimci wannan gaba da kyau, karkashinta za mu samu fa'idoji kamar haka. Na farko shine tasrihun ba'da ibham. Allah ta'ala ya sake bayyanawa a sarari bayan a baya boye. Ya ce siratal ladina an'amta alaihim, ta farko wanda kai ni'ima a kansu. Ai, a baya mun ji suwane ne ko? Ihdinas siratal mustaqim, din mun ji wannan. To sai anan Allah ya sake fayyacewa a sarari. Wa tafsilun ba'da ijmal, kuma Allah ya sake fayyacewa ya rarrabe bayan da ya faɗe su a baya. Wa fa'idatuhu, fa'idan fitar da cewa ta farko wanda kai ni'ima a gare su a sarari a fuka faɗa haka, akwai taswiqun nufus, sanya mare shauki da san abu, kaji kana san shiriyan, kana kuma san abin da za a ba waɗanda Allah ta'ala ya ba su shiriyan. Wa tahiyatuha, da kuma kimtsa wannan bayani din da shiriyan da zai shiga ran mumini. Li tatalaqqa at-tafsir wa at-tafsil, saboda mutum ya samu fayyacewa da ya samu fassarar ya gane, sannan kuma ya gane fayyacewa da rarrabe wanda Allah ya na ni'imomin da ke ciki, wanda ya tanada mu wanda ya ni'ima a gare su din. Sayakunu a'wanu 'ala al-fahm, yin hakan sai ya zamto shi ya fi taimaka ma mutum wurin ya fahimci abin da Allah ke nufi a aya. Wa hadha al-uslub, irin wannan uslubi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da shi, min al-fa'idati, wa hadha al-uslub, ina ne? Wa hadha al-uslub lahu min al-fa'idati mali tawkidi al-ma'nawi, irin wannan uslubi da Allah ta'ala ya amfani da shi yana da fa'ida irin kwatankwacin fa'idan da karfafa zance yake da shi na ma'ana. Me ma'ana? Ciki Allah ya ƙara karfafa maganansa wanda zai sa mana shauki kuma mu samu ƙarfin yaqini da cewa haka abin yake. Wa aidan fihi taqrir, sannan har wa yau a cikin fadin maimaita siratal ladina an'amta alaihim akwai a taqrir, an sake tabbatarwa na abin da ya shafi haqiqatu hadha sirat, abin da ya shafi tabbacin wannan tafarkin da ake magana ta mu'minai, bayan an ce ihdinas siratal mustaqim, fa shiryar da mu tafarki madaidaiciya ko? Sai ƙara cewa kuma sirata, aka sake dawo da ita don a ƙarfafa magana kuma a nuna maka haqiqanin fa akwai tafarkin shari'a guda ɗaya ce. Wa taqiq mafhumihi fi nufusihim, da kuma tabbatar da fahimtan wannan tafarkin a cikin zukata, mu gane cewa hanyar fasira guda ɗaya ce, kuma Allah ya ba mutum ita ce take tabbata. kuma muna roƙon Allah ya bamu ita fa yahsul mafhumuhu marratayn sai idan to mutum ya samu fahimtar wannan tafarkin karo biyu kamar yadda aka maimaita ta so biyu din ihdinas siratal mustaqim aka kara cewa siratal ladina wanda can an faɗa a dunkule nan an rarrabe sai idan to mutum ya fahimce ta karo biyu fa yahsul lahu min al fa'ida sai idan to mutum ya samu fa'ida ma yahsulu bit tawkidil lafzi irin fa'idan da ake samu lokacin da aka tabbatar da magana aka furta ta aka ce kar fake je na gaya miki wurin nan fa da nace kar ki je kin ga ba dai yake da kar ki je kawai ai shiru ba kun fahimci magana na ce zan baki ki kwantar da hankalinki ke abin nan fa da zan baki fa na musamman ne kin ga zaki ƙara jin kai wai yaushe ne ko ba haka bane sannan kuma ranki za ta so a baki din to shi ne malai kawo wannan sai na biyu yace wa fihi aidan tawkinun haka nan har wai akwai sake karfafa magazance a ciki id domin siratal ladina ambata wanda Allah ta'ala yace tafarkin wadanda badlun ai sauyawa ne aka yi ma'ana sauyi ne min siratal mustaqim a makwafin siratal mustaqim da yace siratal ladina daidai yake da siratal mustaqim wanda muka ji a baya wal badlu ala niyyati tikrari al-amil sannan kuma sauyi a bisa asalin wato niyyar maimaita a wanda yake al-amil shi ne wanda yake ma'aikaci maimaitawa ka annahu qala kamar cewa mutum ya ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya ihdinas siratal ladina an'amta alaihim kun fahimci magana dukan ce ba ki gane ba ka dade ihdinas siratal mustaqim menene ka shiryar da mu tafarki sai aka ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai ni'ima kan su an da kai ni'ima a kan su sune siratal mustaqim din ba shi ne yace da fadin siratal mustaqim din farko da siratal ladina duka siratal din nan duk abu daya ne an kawo shi ne dan a sake maimaita miki dan ki fahimci cewa wannan tafarkin muhimmancin ta yana da yawa sannan kuma ita ce dai ake ƙara ƙarfafa magana akan ki tsaya a kanta yanzu kin fahimta na'am fasihi malai ce don haka a cikin fadin siratal mustaqim da siratal ladina an'amta alaihim waɗannan wurare biyu a cikin su akwai tasbitun an tabbatar da cewa akwai wannan tafarkin ta shiryayyu kun gane ko wa takrir kuma an sake maimaita cewa wannan tafarkin gaskiya ne daidai ne kuma ana samun ta wannan ke nuna cewa abinda har zai sa Allah ya maimaita shi ba karamin abu bane sane ce wa isharu da annan siratal mustaqim bayanuhu wa tafsiruhu siratal muslimin sannan a karkashin wannan akwai ishar ana so mutum ya ji a ranki kin ji cewa ash-shu'ur shine ka ji abu a ranka ka gamsu cewa akwai shi kun fahimci maganan yanzu idan kika ji karan wani abu a can kin ga karan ba a ganin shi amma kuma jikinki da ake karbi wani wani yake kara wai ga wake kalla me ya faru saboda jikinki ya riga ya baki da wani abu to shine ana kace isharun mutum musulmi ya ji a ran shi ya gamsu bi annas siratal mustaqim cewa tafarkin waɗanda aka yi ni'ima aka yi tafarki madaidaiciya bayanuhu wa tafsiruhu bayaninsa da fashin bakinsa da ake so ki gane da ma'anan siratal mustaqim abinda yake nufi shine siratal muslimin tafarkin da musulmai suke bi ki bi hanyar da musulmi suke bi ba wanda suke ba musulmi ba li yakuna zalika shahadatan li siratal muslimin dan wannan ya zamto shaida akan tafarkin da kike rayuwa tafarki ne waɗanda musulmai suke rayuwa a kai kuma dama Allah ta'ala ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku bari mutuwa ta sifa ce kuna musulmai malai ce to ki samar da zaki ki shaida akan wannan bil istiqamati ta hanyar tsayuwa ki tsaya akan addini ala ablaghi wajhin a mafi makuran fuska bi ma'ana duk abinda Allah ya ce ayi kin ji zaki duk abinda Allah ya ce ki bari kin ji zaki bari shine ablaghi wajhin kin kai makura kenan kina jiran umurni ko hani daga Allah haka dama duk mu'minin gaskiya yake wa akidihi sannan kuma ki tsayu akan tabbatuwa na abinda Allah ya ce in Allah ya ce ga yanda za a yi haka za a yi yanda ya faɗa kuma haka za a yi wa yajuzu an yakun kuma yana yiwu yana halatta a ce siratal ladina tafarkin waɗanda atafu bayani ya zanto wannan karin bayani ya duriya ne na bayani na siratal ladina an'amta alaihim kun fahimta wa fa'idatuhu fa'idan ku a ƙara durawa bayan an faɗa a baya shine idin a yayin da aka faɗa kuma aka sake maimaitawa ko a wannan lokacin da aka maimaita fa'idan da ake so ki samu shine al-ibah a fito miki da komai sarari ki gane fata farkin kar ki je ki faɗa ma yahudanci baki sani ba kar ki faɗa ma nasaranci baki sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umma ta za su kasu kashi 72 yahuda 71 nasara 72 ko al-umma ta ce za su kasu kashi nawa 73 kulluha fin nari illa wahida dukkaninsu sun cancanci shiga gidan wuta in banda guda daya aka ce wacce ce ita yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wadanda suke ka abinda nake kai a yau da ni da sahabbaina Allah ka azurta mu to sai na bakwai qauluhu fadin Allah subhanahu wataala da yace ghayril maghdubi alaihim ba wanda kai fushi da su ba kuma sai muka ji ya faɗa aka bada qaulihi bayan a baya yace siratal ladina an'amta alaihim ta farkin wanda kai ni'ima a gare su ba sai nan aka ce ba wadanda kai fushi da su ba wannan ma ne yace iltifatun aidan wannan ma wani waiwaye ne da ya kamata a yi shi dan a fa'idanta menene fa'idan yace gashi nan haythu sarraha bil khitab inda zikrin ni'ma a yayin da Allah ta'ala sarraha bil khitab ya bayyana da furucinsa da fadinsa da maganarsa ya bayyana a sarari inda zikrin ni'ma ya riga ya ambaci ni'ima da yace siratal ladina an'amta kun ga ni'ima aka fada bayan an faɗi ni'iman nan thumma qala sai kuma daga bisani yace ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda kuma kai fushi da su ba mala yace fazawa lafzul ghadabi ala Allah sai aka boye lafazin fushi gabarin Allah kun ga siratal ladina an'amta an jingina ni'ima gare shi amma nan ghayril maghdubi sai aka mai da shi alaihim akan su aka boye ba a ce wanda kai Allah kai fushi ba amma wurin ni'ima sai aka faɗi sunan shi karara aka jingina gare shi mala yace an yi wannan ne adaban saboda ladabi ga Allah an gane ko wa lutfan da kuma asalin wato nuna koshin hankali wa hadha ghaytu ma yasilu ila al-bayan wannan kuma shine mafi makuran abinda ake iya kaiwa gare shi na bayanin abu ku duba annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yake bayanin Allah subhanahu wataala a cikin suratul shura ko yace alladhi huwa yut'imuni sai yace me wa yasqini Allah ta'ala shine wanda yut'imuni shi yake ciyar da ni wa yasqini kuma yake shayar da ni da yazo magana rashin lafiya sai yace me wa idha maridtu idan ni rashin lafiya sai bai ce idan ya sa mun rashin lafiya ba a asali wa ke sa rashin lafiya Allah subhanahu wataala wa ke sa waraka Allah amma da yazo maganan ni'ima sai jingina wa Allah kun fahimci maganan da yazo maganan jarabawa sai jingina ma kansa to shine anan mallan shi ma kusan kwacin bayanin da yake nan to sai na takwas na karshe kun san da yawanci balagan bayanansa suna da zurfi wasu ma sai dai a baku da ma'ana don ku fahimta qauluhu fadin Allah ta'ala da yace rabbil alamin ubangijin talikai sannan kuma yace yawmiddin ya ce shi ne ubangijin talikai kuma ya faɗi ranar sakamako wa iyyaka nasta'in kuma ya faɗi cewa gare shi kada yake neman taimako wala dhallin kuma yace ba batattu ba wa qauluhu da faɗin sa da ya ƙara cewa siratal mustaqim tafarki madaidaiciya sannan kuma ya kira kan shi yace arrahmanir rahim shi ne rahama mai jin kai yin wannan yanda ya jero ya fara kawo rabbul alamin a gaba ya kawo yawmiddin a gaba ya kawo nasta'in iyyaka nasta'in a gaba ta yi kawo ghairu al-dhallin fa ne zo da waɗannan mala yace tanasubul fawasil akwai dacewar rarrabewa da dacewar matsayi waɗannan kalmomin kowanne Allah ya aje shi a matsayin da ya dace a aje shi wurin magana subhanahu wataala wa tawafuqu ru'usil ayi da kuma dacewar alƙaluman ayin ma'ana ayoyin su haɗu a fahimce su yanda ake so wa huwa min husnil kalam wannan kuma yana daga cikin kyawun zance idan mutum idan aka samu haka sannan mala yace wa mimma tasha tatannafu bihi al asma kuma jeranta su a haka yana daga cikin abinda tatannafu bihi al asma abinda ke sanya kyawun saurare in ka kalli yanda aka jero su din kana ji za ka ga akwai dadin saurare tun daga farkon suran ku duba da Allah ya girmama kanshi ko kuma dama shine ma'abocin girman dal jalal wal ikram sai kuma ya rinka kawo shine rahama ne shine jin kai ne shine kaza ne sai da kowa ya saki jiki ya gamsu cewa shine abun bi sannan sai ya gargadi cewa kar a saba mishi kila da ya fara da gargadin mutane ma ba za su yi kyakkyawan sauraron ga har su gane akwai ni'ima a gaba ba ina fata an fahimci wannan na'am kuna saurari na yan baya suna ji na'am malai ce waqad hasuna al-ikhtilaful qira'ati fi ma'aniha kuma yayi kyau sabanin qira'o'i da aka samu na wurin ma'anan waɗannan ayoyi saboda akwai wurin da in ka zo za ka je riwaya da ke cewa maliki maimakon maliki mun san da wannan ko akwai kuma riwaya da ke da siraba akwai da ke da ziraba kamar khalaf an hamza ko kowanne za ka ga ƙara ƙawata ƙur'ani yake da irin ma'anin da aka karanta shi da shi kamar yadda dukkaninsu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba ƙirƙirarru ba ne haka ya koyar da su sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo zai wuce ya ji wani yana karanta alƙur'ani da irin mu ce riwayar da shi ba ita ya sani ba sayyidina Umar ya ce na fusata na ji kamar in jadime shi yana sallah in wuce da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da na ga sallah yake sai na yi haƙuri yana gamawa sai na shaƙe shi na tafi da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'ani adrib unuqahu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyale ni ba ni dama in jaki wuyansa da takobi in raba kansa da jikinsa ya ce me ya faru ya ce ya ɓaci alƙur'ani sai ya ce sake shi ya kai Umar ma'ana ba addini da doke-doke ana addini da hujja ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi wanda aka kawo karanta abinda Umar ya ji kana karantawa sai karanta ya ce masa ina Umar haka ka ji ya karanta kun ga adalcin shugabanci ko in ja'akum fasiqun bi naba'i tabayyana kar a zo miki da magana ke dama yar banza ga ganinta an yi wallahi na dade da sani kawai dai bai bayyana bane sai yau kuma wallahi sharri akai mata hajjiya ba gaskiya bane hajjiya ki bincika karki zalunci jama'a an fahimta ya ce masa ina Umar to karanta kai ma yanda ka sani sai karanta sabanin yanda wannan ya karanta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkan yanda kuka karanta aka ubangiji ya saukar da su shike nan wuta ta mutu har zamanin sayyidina Usman da yake sahabbai sun san wannan su ba su da matsala kun san sayyidina Umar lokacin shi an musulunta da yawa kuma an buɗe garuruwan musulunci da yawa sai zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu ya sha wahala a shugabancin shi saboda yanda sayyidina Umar ya tara mutane da yawa addinin nan kuma ya ci kafashe da yawa da yaki to an zo Abdullahi ibn Mas'ud aka ce tashi ka je ka karantar da wannan aka ce wane je Kufa wane je Basra wane je kaza Ubay ibn Ka'ab je kaza Mu'adh ibn Jabal je kaza suka je suka kokoyar yaki ya tashi sayyidina Usman aka yi gayyan hadaka na jihadi fi sabilillah ana zuwa aka taru lokacin sallahi wannan baki da lafiyar kika fito a ruwa ko in kun ga ruwa ku dinka zaman ku gida kar ku je chemist mai gida ya ce malam ne ba ruwan malam malam ya ce ku ɗauki sauƙin Allah ya sauƙaƙe to Allah ya ƙara lafiya dukkanin jama'a kuna tare da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi lokacin sayyidina Usman na gaya muku an musulunta da yawa da aka zo yaƙin nan kawai sai aka zo lokacin sallah sai wani ya karatu da karatun da su wasu ba su san wannan ba ai sai rikici ya kauri daga masu cewa ba za mu wabi shi sallah ba ya za ka ɓata ƙur'ani wannan ai aka fara hayaniya sai ya ce kai ni fa malaminmu shine Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana so ka ji alƙur'ani ɗanye shakaf kamar yadda Allah ya saukar ka saurari karatu shi to shi ya koyar da mu wannan ya ce to mu ma malaminmu shine wani ya faɗi sahabin da shi ma yana da falala a karatun ƙur'ani kun ga yanzu kowa yana da dalili ba kuma yanda za a yi sulhu kawai su dukka ga aini ba sahabbai ba ne ana zuwa wannan rikici ya tsanani sai sayyidina Usman shine amirul mu'minin su zai bin sabi duk suna raye wanda su ne sakatarorin da suke rubuta ƙur'ani ya sauka kawai aka kai kara wurin Sayyidina Usman sabai ko sai suka kalli junan su suka yi dariya wato yara kenan sababbin ustazai yankan kusa suka ce to duk a tattaro su ana zuwa sai su Zaid bin Thabit da su Mu'adh bin Jabal suka ce ma Sayyidina Usman muna ba da shawara ku saurari karshen wannan kissan dan yana da fa'ida suka ce muna ba da shawara a tattaro Qur'ani a rubuta wuri daya kar mu zo mu sahabbai mu yanzu duk wannan saban da suke hadda ne zara takobi fa za a yi fada suka ce kaga wannan sabanin mu duk mun santa in mu ne ba abin da zai faru amma idan muka rinka shukewa muna mutuwa sai fitina ta zo ta faru ba a sani ba suka ce tunda yanzu akwai sauran mu idan ana Fatima radiyallahu anha Qur'ani da ke wurin ta wane wane a tattaro a rubuce shi go daya to shine har yanzu idan kuka je kuka dauki alqur'ani bugun madina a bangon shi za ku ga an rubuta bi rasmi usmani har yanzu za ku gani wannan rubutun da lokacin Sayyidina Usman tattara wanda aka yi a lokacinsa to wannan sabanin da ake samu shine ma lai kawo anan ina fata dai an amfana da wannan ko a takaice yace ma'al menene ittifaqu hako fi hurufiha al-akhira tare da sabanin da malaman qira'a din suke samu a kalmomin su hurufa da suke na karshe inna siratal mustaqima ko wasu na kala da sauransu ya danganta wannan an zo aji tafsiri muke yanzu ba qira'at ba to ga babin da nake faɗa muku ina so a bashi kulawa kwarai da gaske shine mafi muhimmanci bayan iya karanta Fatiha a karatu na qira'a da kuma sanin fassaranta na kalmominta to ni dai ban ga bangaren da yafi wannan bangare na ƙarshe da zamu shiga muhimmanci a wannan littafin ba musamman ga duk musulmin da ke karanta suratul Fatiha Allah ka ba mu fahimta daidai da aiki daidai ku ji taken da malami wannan ne bangare na ƙarshe da za a gama littafin insha Allah zuwa mako mai zuwa malati al-masailul fiqhiyya al-muta'alliqatu bis-sura ga wasu mas'aloli masu muhimmanci na fiqhu wanda suke da alaka suke rataye da suratul fatiha wanda ya kamata mutun ya san su kun san ko idan ba san fiqhu ba ba za a iya bauta ma Allah ba haka ne ko ba haka ba wanda bai san da zai tsarki ba yi kaza yi kaza to Allah ya yi ibada ta amsu ko ita ma suratul fatiha ga fiqhunta ga abin da ake so ki sani waɗanda in kin san su fannan ne fa fatihan can da kika iya karanta ta kika san fassaran ta zaki iya amfani da ita inda ake so Allah ka taimake mu al-mas'alatul ula mas'alata na ta farko ku rinka kiyaye ni kirga shine hukumu qira'atil fatiha fi salati fi salati lil imami wal munfarid menene hukuncin karanta suratul fatiha a cikin sallah lil imam ga wanda yake liman wal munfarid da wanda yake sallah shi shi kadai an gane malaki qira'atul fatiha lil imam wal munfarid ruknun min arkanis salah ku rike wannan karanta suratul fatiha lil imam ga wanda yake jagora wasu suna bin sa wal munfarid da mai sallar sa shi shi kadai ko masbuki da ya rasa sallah ko mai sallar nafila ka sani karanta fatiha na ruknun wani bangare ne mai karfi wanda idan an rasa shi fatiha ba ta tsayu ba in aka ce rukuni shine abin da ke rike da abin da kake yi yanzu ajin nan da muka shigo muka zauna ina rukunnan sa bangon nan guda hudu kun fahimta yau da za a bige daya a kwana a tashi sai kun ga na biyun ya faru wata ran sai ka ga na uku yin sa guda hudun nan su ne tarakun da suka haifar da yanzu makarantar nan ina ga tun wuraren 1993 ko 94 aka yi ta wannan makarantar ban jin ta gaza shekara 30 da wani abu ba tana neman 40 ko ba taɓa rushe ta ba me ya sanya waɗannan turako ina fata an gane to shi ne wannan yana daga cikin rukunai na arkanin sala na rukunin da suke rike da sallah a ƙasa ya sauke lamba ko ya ce lam yasuha shay'un anin nabi sallallahu alaihi wa sallam wata fa'ida ce zai ba mu anan babu wani abu da ya inganta ba wani hadisi kenan da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa wai fil qira'atil fatiha ba'da salawatil maktuba cewa wai ana karanta fatiha bayan idan da sallar farilla akwai wanda ana idan da sallar take da alhamdulillah wata man ta do alhamdu sai ki tuk 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 iyaye da kakanni kenan to babu wani hadisi da ya inganta cewa wai in an idan da sallah ana sake karanta fatiha yawanci zaka ji iyayen mu lokaci ana yi to bai inganta ba wala ba'da salatil juma'a wasu kuma sai a adin ranar juma'a ne da an idan da sallah a karanta dan idan da sallar juma'a karanta fatiha akwai falala ba nan da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala inda fitahil wannan za ku ce kila ba ku yi sosai ko to ga wani shi kuma wannan fa wala inda fitahil mahafili wal majalis haka nan ba a samu wani hadisi ingantacce da ya nuna wai ana karanta suratul fatiha a yayin bude al mahafil tarurruka wa'azi ne daurin aure ne wane ne a ce fatiha ita ce annabi ya ce a bude dai ta in an karanta fatiha don tunanin an karanta qur'ani a yi tawassuli ko neman albarkan qur'ani wannan ba laifi ba ne amma karanta ta da cewa annabi ya ce to shine laifi an gane magana yawwa wala inda aqdiz zawaj hakanan a wurin ka daurin aure a ce lalle waje wai annabi ya ce lai a karanta fatiha ba wannan bai ganta ba wala inda safar ko kuma yayin tafiya wani ma kila ce maganin ki da nafas ne ko to anan dai menene addu'an tafiya akwai ne ka mana addu'an tafiya alhamdulillahi alladhi sakkara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun allahumma inna to bari dai kawai baku a takaici kuje ku kiyaye ko musamman idan hanyuka hanyoyi ba kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya hau dabban sai juya zai bar gari cewa yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku kun ga ko ba ku kawo shi ba eh shine farko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai yace wannan ayan da kuka kawo subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun to sai fara addu'a Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa qi 'anna bu'dahu Allahumma anta as-sahibu fi as-safar magana ta kare Allahu akbar Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wallahi kina ni dai da nayi nan sai inji na tsumal Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahad Allahumma inna na'udhu bika min wa'ata'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalab fil mahli wal ahl in zaki taki in zaki dawo zaki maimaita amma sai ki kara shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kanta ne kawai mai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ke tafiya wata rata ta mai guzurin tafiya na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ke inda fita ya kaza da sauransu amma wannan dai ko rike idan ya je ya hangi garin da zai shiga idan mutum ya hangi garin ka fara hange ka san inda garin da zaka ka fara hango rufin garin ko wani alama na garin kamar misali kun san kasar Zariya mai albarka kan imana kana gama can kwanan dutsen Abba yadda kake hango dadino a Madina haka zaka hango rimayen Zariya masu alƙawari eh wallahi musamman ka je rimin tsiwa ka tambayi ina gidan su Umar eh zaka kana fara hango ko rufi ko kina barin tsafe kika hangi wannan dutsen fatar kwashin kuma nan zaki ko kin nufaci gusau misali ko zaka Abuja kaga zuma kaga wane ne to annabi sallallahu alaihi wasallam da yana fara hangen alaman garin da zai shiga ku rike me yake cewa Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi alqarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha wannan shine addu'an shiga gari duk garin da zaki shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan idan kuma a hanya abu ya tsai da shi ko shan mai ko cin abinci ko kama ruwa ko wanda an yi waya ta ce tana wuri kaza da Allah za a dauke ta an bar mata sit dinta ko akwai sakon wanda da yaro zai yi ko bakin hanya mu karba direba na yin burki kiu ya tsaya sai ki ta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq kake ce tammati haka kuke karantawa dama mata da istighfari da wannan addu'an tana muku wahala wata tace wannan askan gafurullah sai kace kina tankade ko kun ko garin kunu ne ai sai haka askan ga ba tangadi kuma a addu'a astaghfirullah haka shine istighfari kake je lahira a tilalibawa ki gaba ki da lahira wata kan ta fara tun tana subhanallah ta fara tunanin Instagram da wata ta fara sallallahu neman kudi makahon ciniki to annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan addu'an yake yi in zai fito daga gari in ya fito zai dawo garin da yake sai ya karanta wancan Allahu akbar din so uku kuna ji ko ya kai karshen inda muka kai din nan amma sai ya kara da cewa ayibun taibun abidun li rabbina hamidun ku kiyaye kai ku je sunan muslim ina ga suna ciki sai dai wannan na tsayawa a yayin tafiyan ne ba zan iya tuna ko yana sunan muslim ba amma ku je ku duba na san Mikael ma zai kafe muku zai editing ya kafe muku a video insha Allah yana da wannan kokarin Allah ya saka mai da alkhairi ya ji kan mahaifinsa da rahama to malai ce wa hada madhhabul jamhur cewa wajibi ne liman da wanda zai salla shi kadai wajibi ne su karanta fatiha wanda tace madhhaban aljamhur manyan malamai a bisa hujja almalikiya kama tun daga malikiyan da ita ce maman mu ko mu ƴaƴanta ne wal shafi'iyya da shafi'iyya wal hanabila da hanabila wa jamhur ahli alilm da ma mafiya rinjayen ma'abota ilimi minas sahaba daga cikin sahabbai wa tabi'in da wanda suka biyo bayansu wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayansu jama'a mun samu wannan yace wa zalika to kun ga ba a yin kwaisai da zakara sunna kenan wannan cewa wajibi rukuni ne wajibi ne mutun ya karanta fatiha a sallah wannan ya tabbata ne li hadithu ubadah bin samit saboda hadithu ubadah dan samit radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi yanzu ta kun ji karatun yayi taushi ana gangarawa ko sannan kun ji kaman generator na kunna muku akai haka ne ko ba haka ba shikenan Allah ba ku ladan saurare inda ba ku gane ba yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace la salata ba Allah baya karban sallah bi ma'ana babu sallah ai Allah baya karban sallah liman lam yaqra bi fatihati alkitab ga duk wanda bai karanta suratul fatiha ba to bashi da sallah shi yasa ko ita kadai kika karanta ko baki sura ba sallan ki tayi amma wanda sai sura ta fiki falala to sai na biyu almas'alatu thaniya ita ce mas'ala ta biyu hukumu qira'ati alfatihati lilma'mum fi salati aljahriya menene hukuncin qira'ati alfatiha a karanta suratul fatiha amma wane lilma'mum ga wanda yake mamuni mabi shi liman da yanzu mun karanta matsalan farko wajibi ne duk wanda zai salla karanta fatiha da jam'i da wanda ba jam'i ba ko kuma da liman da wanda ba liman ba to yanzu wannan matsalan shi wanda yanzu mamune shi kun ga shi mamu annabi sallallahu alaihi wasallam inma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da liman to sai sallar yanzu ta zo malai ce aljahariya wanda a fili ne yanzu nan na zo zamu karatu sallah kuma kuna baya na zamu zama kaman karatun islamiya ne misali in ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ku ce alhamdulillahi rabbil alamin haka zamu tafi ko ko zamu tafi ne tana alhamdulillahi rabbil alamin wanda suna alhamdulillahi rabbil sai a cakuɗa kowa ya ta dai menene hukuncin haka idan sallah ta bayyana ce kun ga bai ce ta asirce ba saboda ita akwai magana akan ta zamu ji a gaba ana ganewa sai ya ce to gashi la tajibu qira'atu al-fatiha 'ala al-ma'mum fi salati al-jahriya ba wajibi bane bai zama tilas karanta surat al-fatiha ga wanda yake mamu matukar sallah ce wanda ake bayyana ta kamar sallar asubahi kamar sallar juma'a kamar raka'a biyun farkon magariba da raka'a biyun farkon isha'i an gane wannan wannan yace baya wajaba ba wajibi bane bal a maimakon haka alayhi al-insat abinda ke kan shi shine al-insat yashiru an gane yashiru li qira'ati al-imam domin sauraron karatun liman nan abubuwa biyu za su tabbatar mana da wannan abu na farko shine a farkon musulunci idan ana sallah ya halasta a yi magana ana yin magana sai an zo a ce ana liman na siramal ladina ana amta alaihim tana ta ni ko ankon nan yayi miki ragi kin san shi fa akwai tsada kun samu sauƙin ankon ko ko dai hakan za mu biya na ga lokaci na ta ƙurewa sai ce Allahu akbar sai Allah in mu dago ma ci gaba duka duka mu ji an ruku'u kun bayyanci magana to a farkon musulunci ana in namiji ne kaje yana ya batun man fetur an ce America sun yi sulhu kamar mai ya fara sauka ko to ya sai zaka fita fata ko cikin kuwa bana ko Lagos zaka je duk an labarin da yake ta tsatsunin ko kai buzuri menene giza bai wuce na koki ko to a farkon musulunci ana yin haka Allah bai hana har sai da ya saukar da fadin Allah ta'ala wa ila quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karanta alqur'ani ku saurare shi kuma ku yi shiru a cikin sallah to daga nan sai aka daina magana kwata kwata a cikin sallah sai dai a cikin dawati shi ba a hana ba kun fahimci wannan to shine dalili na farko dalili na biyu da malai ka wannan shine saboda an ya karanta qur'ani ne dan ana so wanda ake karanta ma in dai wani na karanta to sauran tadabburi zurfafa tunani da lura ake so su yi ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun sai Allah ta'ala ce me liyadabbaru ayatihi dan su zurfafa tun tun tuni a cikin ayoyinsa to shine sai ya ce abin da ke kanka shine al-insad kai shiru li qira'ati al-imam saboda karatun al-imam wa hadha madhhabul jamhur shi ma wannan har wai tace madhhaban jamhur na farko akwai al-hanifiyya na biyu al-malikiyya na uku hanabila sai ya ce wal qadimu inda shafi'iyya da kuma wanda suke tuntunta daga cikin shafi'iyya wa huwa qawlu aktsari salaf wannan kuma ita ce maganan da mafi yawan magabata sahabbai da tabi'ai suka yi wa bihi qala ibn taymiya ma Allah ya kansa da rahama wannan ita ce maganan sa asalin wato da ya fada ga maganan ta shi a kasa mu dan duba qala imam ahmad nan ne oke ba shi bane gashi afwan a na farkon can ne nan inda qala ibn taymiya gashi nan ko yace madhhabul hanifiyya ko kun gani number 1 yace madhhaban hanifiyya dangane da liman yana karatu ma musu ma su yi a bayyane yace madhhaban hanifiyya annahu la tajibu qira'atuha madhhaban su shine ba wajibi bane ma ka karanta suratul fatiha din latil jahriya shin liman asrari ya karanta kai ma ka karanta asrari wala fi sirriya kai haka nan ma ko da a sallar la'asar ne da liman bai karantan ba wajibi bane in dai kai mamu ne an rataye ka da liman ba sai ka yi ba shine ce yunzar wanda ke so ya karin bayani ya duba wannan littafi al-inaya gashi nan wanda har ya kalli al-barbahar ko wannan to mu je sai malai ce wadhalika liqaulihi ta'ala an ce bakar ai karatu ne yayin da ake karanta qur'ani a sallah wanda take ta bayyane saboda fadin Allah ta'ala wa idha quri'a al-qur'an kuma idan aka karanta al-qur'ani fastami'u to na farko dinnan ku saurara har ana karatu kuna wani abin da ba shi ba lahu ga shi al-qur'an da shi karatu wa ansitu sannan kuma ku shiru Allah na magana ba a sanna ku magana la'allakum turhamun lalla idan kuka yi haka za a yi muku rahama la'allan nan ba na fata bane tabbaci ne in dai kun yi abin da Allah ya ce to mu je kasa sai mu tsaya ko to daga ya sarara mu dan samu lokaci malai ce wani hadisi abi Musa al-Ash'ari haka nan saboda hadisin Abu Musa al-Ash'ari da yazo radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatabana Abu Musa ya ce lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yayi mana hudba fa bayyana lana sunnatana sannan kuma ya bayyana mana sunnonin mu hanyoyin da yake so mu bi dan mu cimma shari'a wa 'allamana salatana kuma ya koyar da mu sallan mu wanda muke fatan ta kai mu aljanna fa qala sai muka ji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a cikin koyarwar nasa ya ce idza sallaitum idan kun tashi yin sallah fa qimu sufufakum to ku tsaida sahunku kun ga karatun mu na fiqh ku tsaida sahunku inji Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma liyaqummakum ahadukum sannan ɗaya daga cikin ku ya shiga ya zama liman ku bi shi ba a zama ba jagoranci ɗayan ku ya zama liman ku ku zama na'am haka ne na rikon magana fa idza kabbara idan ya kabbara fa kabbiru kuma ku yi kabbara wa idza qara'a idan ya kabbaran harama kenan ku yi kabbaran harama in ya ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wa idza qara'a yanzu nan tsaya ba idan kuma ya fara karatu wallahi sallallahu alaihi wa sallam ce fa ansitu to ku ku shiru an bayyana magana to insha Allah mun samu wannan sai mu takaita anan saboda yanayi na ruwa ko sai Allah ya kai insha Allah ta'ala a ranar asabar kenan sai mu tsora insha Allah amin a wannan muka faɗa da mani dai Allah ya sa bi tarayya ladan. wanda ka kure Allah ta'ala ya taya mana insha Allah ta'ala nafi da mu gama litatin nan insha Allah ko ranar akaba din ku kuma asalin wato ranan lahadi in Allah ya yarda amin amin ya rab اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله الله إنا فاتن سامه في مشكل الدعاء إن شاء الله وسنجكم صوفاتي عن كلمة يعني من هذا قواعد جوا يوم السلام عليكم ورحمة الله